zance ya kare tun daga matare baware Allah zan roka ya bar matare tare dake zan tutiya a fadin duniya yo ai mai gimbiya zuciya ta kin sace samin ki ni na dace ki dadada kauna ce abani ki na more duka kin zan jure da sauri sauri idan da ke bani kari kice are burina masoyiya sai mun kare ki sanu kwallo rashin ki zai sanu illa zonan tsaya zan kula zaman ba zai ba matsala
Rahman Boy on the mix.